MashaAllah. A'udhu billahi samillahi alimni shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhuryatihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna kare godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda shine cikin ikonsa da amincinsa yake bamu daman haduwa wannan guri domin karuwa da abin da ya saukar na ilimi. Ya Allah kai ne muke roƙonka kai mana arzikin fada bayani da aikata abin da ke shine daidai aka san haka kuma Allah kare mu. Zamu ci gaba da karatun wannan littafi na 20 a yau Asabar 4 ga watan Safar shekara ta 1443 wanda ke yayi daidai da 9 ko kuma 10 11 mako 11 ga watan September ne ko dubu shekara ta 2222 wannan shine darasi na uku a cikin wannan littafi na 20 23 a cikin wannan littafi na 20 Allahumma allimna sawaba wajannibna al-akhta. To har yanzu dai muna nan a harafin kha'un asaba bihi Allahu al-marami idrama wa sha'a bihi an yahmi al-haqq fahtama. To asaba Allahu al-marami bihi a lokacin da aka tafi yakin Badar, wasu kuma suka ce da yakin Hunain, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibi tsakonkwani ya jefi kafirai ya la'ance su. To Allah sun ta'ala kuma sai kaddara wannan tsakonkwanin ya samu waɗannan kafirai ya shige musu idanu. Dalilin wannan suka samu matsala a cikin wannan yaki ya kuka. To shine sai malai yake cewa asabal maramiya asaballahu bihil maramiya, Allah subhanahu wataala ya sami ko da yake manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya jifan. To Allah ya sami almaramiya, jam'in marami, kun gane ko marami jam'i ne na mene, marma, majifa. Watan kafirai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya saitin su da tsakonkwani ya watsa musu, Allah subhanahu wataala sai kaddara wannan tsakonkwanin ya samu fuskan su ya tsiyaye musu ido. Idrama ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifan wa sha'a an yahmiyal haqqa, Allah kuma ya so ya kare gaskiya bihi da shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam fahtama, shikenan sai wannan gaskiyar sai ta karu. Watan Allah ya aiko shi din ya kare gaskiya kuma sai ya bashi dama, watan ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam dama yayi aiki tukuru wajen kare gaskiya, kuma ga ta gaskiyar ita ce har yanzu take. Waja'a akhiran sabiqan man taqaddama khalat milalun tahdil quluba min al'ama. Waja'a akhiran, sannan kuma shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam, ja'a akhiran shine yazo a karki jerin gwanan annabawa. Annabi Adam shine na farko, sai annabi kaza, sai annabi kaza, sai annabi kaza. To annabi sallallahu alaihi wasallam shine na karki, shine waja'a akhiran, annabi sallallahu alaihi wasallam yazo karki sabiqan man taqaddama, amma zai riganyi waɗanda suka gabace shi kuma na tashi alkiyama. Tunda hadisi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni ne na farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito, ma'ana ran tashin alkiyama idan ƙasa ta dare ta bude, manzo sallallahu alaihi wasallam shine na farkon wanda zai fara fitowa. Khalat milalun tahdil quluba min al'ama, khalat milalun haqiqa ta farko ka addinai da dama sun wuce, ko kuma tafarkoka da dama sun wuce. Khalat bi ma'ana madat wa qad khalat sunnatul awwalina, ta hadil quluba suna shiritar da zukata min al'ama daga makanta. Wato ma'ana annabawa da yawa sun zo sun shiritar da mutane daga kafirci zuwa musulunci, zuwa musulunci, zuwa ga shari'o'in su. Wa millatuhu ahada, amma wa millatuhu tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma addinin manzon Allah ahada ita ce mafi shiryatarwa. wa millatu ahada ita ce mafi shiryatarwa wa ala ita ce mafi daukaka wa ashmahu kuma ita ce mafi tsawo kaga jibalun shamikhatin shamikhat bimana tawilat so haga wa ashmahu bimana atwalu mafi tsawo to shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce tafi karfi ita ce tafi shiryatarwa ita ce mafi daukaka kuma ita ce mafi tsawo ka duba tun da aka aika manzo sallallahu alaihi wasallam daga nan hakarkiyar duniya addinin musulunci yana nan fadailuhu an dawu ku an min nada zawabiluhu mashhudatun limani itada fadailuhu ay tabaiuhu kaga fadail jam'i ne na fadila bi ma'ana tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anda su ne mafi dausasuwa dan sasuwa wato ma'ana su ne mafi alheri ay akfaru khairan wa nafa'an dabi'un manzon sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alheri qu'an wajen tasiri minan nada fiye da kyauta wato ko kuma annada bi ma'ana almataru to dabi'un manzon sallallahu alaihi wasallam sun fi ruwan sama kyauta kaga ruwan sama ko ba abinda ke kare wani daga samu ruwan sama to kamar haka dabi'un manzon sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke kare wanda ka samu su zawabiluhu jam'in zabila wato ma'ana rimahuhu zawabiluhu na'am zawabiluhu rimahuhu kaga ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashhudatun watan ababan wasawa ne limani ita daga duk wanda ya wuce iyaka duk wanda ya wuce iyaka to manzo sallallahu alaihi wasallam na da mashin da idan ya sa ya cilla sai ya harbo shi sallallahu alaihi wasallam shama'iluhu ma'sulatul limani istada khala'iquhu ulawiyatul ba'si wan nada shama'iluhu dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'in shamila ma'sula abin da su samu zumani da ka asalu ba to dabi'u halayen manzo sallallahu alaihi wasallam dabi'unsa dukan su an shafe su da zuma saboda dadin su limani jitara ga duk wanda ya nemi taimako annajida ko jadwa duk wanda ya nemi taimako khala'iquhu halayensa ulawiyatul ba'si masu madaukakan karfi ne wannan da sa'an nan kuma madaukaka ne kamar yanda siffofin suka daukaka kenan ina son yi nuna maka dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kyawawan dabi'u da halaye ta yanda duk wanda ya matsa kusa zai fa'idanta da su annabi sallallahu alaihi wasallam bai ruwa fama shabba illa wa huwa yusdi wa yasrihu wa yusrihu haka ne ko fama shabba ai fama takabbara babu wani abin da zai tsaurin kai ko ya girman kai illa wa huwa yusdi face zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi nasiha wa yusrihu kuma sannan yana bashi agaji wato ma'ana duk wanda ya girman kai duk wanda ya tsaurin kai in dai har ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko zai sami kyawawan kyaututtuka zaga annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi kyauta na shiriya ba sannan kuma zaka ga manzon sallallahu alaihi wasallam zai tsamar da shi daga halaka zuwa ga tsira insha Allah ta'ala ga karman can fala sari kharahum lahum yunqazuna yusrihu yugifu yana neman agaji duk wanda ya yi tsaurin kai in dai har ya komo zuwa ga manzon Allah ko to za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam na shiryatar da shi wato yana bashi kyaututtuka na nasihohi illa wa huwa yusdi na ku fa yusdi din ne ko eh daga asda asdan nasihata ya bada nasiha asda yusdi bayarwa asdaitu ataitu bi mana duk wanda ya bauɗe ya girman kai inda har ya shiritu ya karkato mu zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ko to ko zai gane sallallahu alaihi wasallam yana shiritar da shi ta hanyar nasiha wa yusri kuma yana tsame shi daga halaka wato yana cetan sa yana bashi agaji daga ta hanyar shiritar da shi zuwa ga kyawawan dabi'un na musulunci da ibadoda wanda ke shine zai bashi dama ya samu ceto cetuwa daga wutan jahannama نفوس الهدى أضحت به وهي صبت وللوصف والموصوف منه محبة نفوس الهدى كاغا صحابة من صلى الله عليه وسلم سوني نفوس الهدى سوني رايوكا شريا تندد سوني أنه صلى الله عليه وسلم يأي أمباني وجن شريا تدمتاني أضحت به وأن سكا زمو تاري سكا زمو da shi watan dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahaya sabbatun alhanin su masu begini sabba bi ma'ana ash-shauku su masu begini walil wasfi wal mawsuf minhu muhabbatun to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zatin sa da siffar sa duka yana dukan su ababan su ne a wajen sahabbai da sauran kundan da sauran mutane gabaki da shine yace walil wasfi lalle ya tabbata ga siffar manzo sallallahu alaihi wasallam siffofin sa wal mawsufi da shi kanshi da aka siffanta shi minhu daga watan na akwai ta'ajjubi walil wasfi kaman kace bugwar rahama ya tabbata lil wasfi ga siffan ma'ana shi manzo sallallahu alaihi wasallam zata su shi kansa wal musifi da abinda aka siffanta mahabbatun wata soyayya ta musamman minhu daga ubangiji Allah subhanahu wataala falillahi minhu washama'ilu azbatun khasibu fina'il jud wal ardu jadbatun falillahi minhu ubugwar rahama da ni'ima sun tabbatu daga Allah subhanahu wataala ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam والشمائل أذبت الهان أبي أنس دكا أذبت مصدائين جمع شميلة الشمائل المحمدية خصيب فناء الجود شيب من مزو صلى الله عليه وسلم خصيب ميدو سيئيا فناء الجود فرباجيا نني نكوتا والأرض الجدبة الهان قساتنا بوسشياتنا كي قسشيا شيب مزو صلى الله عليه وسلم أقول لك إنا تكين كوتاني إنا تكين بايرواني rikabul amani su waɗannan ko dai kace ɗabi'unsu da halayensa su ne rikabul amani watan mahaya gurace-gurace ne rikab jam'u rakib ko kuma markub ko markab rikabul amani su ababan hawa ne na gurace-gurace fi zurahu bisa ga kololuwansa wato bisa ga kololuwan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunawahu anan ne ake durkusar da su anakha ba'irahu ai abrakahu ya zauna da shi shine anakha kun gani munakh shine madurkusar raƙumma munakh akwai kuma munakh na weather climate na kace wanne duka spelling din su da munakh madurkusa daga anakha yunikhu musamman ka zo cikin tarihi za ka ga tarihin larabawa ko adab za ka ga suna amfani da waɗannan kalmomin kalmar munakh wani lokaci da matsayin madurkusa wani lokaci da matsayin weather kuma ta mazhab bil ihsani akrama mazhabin fa amma bihi ma bayna sharafin wa maghribi ta mazhaba kaman kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki wata mazhaba ma'ana anan ya riki bil ihsani ya riki kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta mazhaba bil ihsani ya riki kyautatawa akrama mazhabin bisa ga riko mafi kyau mafi daraja ko kuma kace manzo sallallahu alaihi wasallam ya rike wata mazhaba
ta kyautatawa. Maka mazhaban nan akram mazhabin ita ce mazhaba mafi kyan mafi darajar mazhabu ba. Fa amma bihi ma baina shaykin wa magharibi. Fa amma ma baina shaykin wa magharibi bihi. Shikenan sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya game, ko kuma Allah ya game Manzo sallallahu alaihi wasallam duniya gabaki daya tunda kama fadin rana har zuwa mafitanta. Watan ko ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake sunan shi ya kai ko ina ana san shi ana kaunin sa. Fa amma bihi wannan ma din safiya ce za'ida ce. Fa amma baina sharqin wa magharibin bihi sai Allah ya game dukkan mafita rana da har zuwa mafadanta da mene da ambato da kuma so san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto ko ina ana san shi ana kaunin shi. Falillahi saibun min nadahu kasayibin khasibu fina'il judi la kufa matlabi. Falillahi saibun, saboda haka sai ka ce falillahi saibun, wani bubbugon rahama ko kuma wani bubbugon kyauta daga Allah subhanahu wa ta'ala su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Min nadahu, daga cikin kyautan nan nasa. Kasayibi, kaman girgizar ruwa ko kuma kamar ruwan sama. Au kasayibi minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun. Sayyib nan wani girgije ne wanda ruwan shi ke mala da ƙasa idan ya zubo da ruwa. To falillahi saibun, bugun rahama, wata kyauta. Saibun kyauta. Afada ala yahya al-zidi saibahu fa asbaha bil azri turati mu'allala. Gobe muna Shatibiya ko? Allah shi kai mu lafiya. Falillahi saibun, watan wata kyauta ta bubbugon rahama daga Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbatu ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam. Min nadahu, daga kyautan nan nasa. Kasayibin, kaman yanda girgije ke yin kyauta. Khasibu fina'il judi, khasibu shi mai daushi mai dansayin fina'il judi, farfajiyan nan ne na baiwa. Ga jimlan can ta wuce ba. Khasibu fina'il judi wal ardu jadba. La kaffa matlabi, ba wai tafin hannu abin nema ba, watan tafin hannu wanda yake nema ba. A ma'ana yana son ya nuna maka shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai dausayi ne. Idan ka zo kusa da shi ma kawai zaka karu. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai yawan danshi ne, ma'ana mai yawan kyauta ne. Ko da lokaci idan kai tambaya ka tambaye shi zai baka, idan ka tambaye shi zai baka. La kaffa, ba tafin hannu matalabi abin nema ba, ka gane, ba tafin hannu mai yawan nema ba. Shi kullun nema ake da gare shi, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Turaddu wala wajhu tiyaji yuwabbahu, haka ne ko? Turaddu, to ba wani tafin hannu ne matalabi. La kaffa matalabi turaddu, ba tafin hannu mai nema wanda za a dawo da shi ba. A'a, shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke ma ba tafin hannun, kullum shi ake miƙowa zuwa gare shi. Wala wajhu tiyajin, babu kuma wani wata fuska na bukata. Yuwabbahu, wanda za a ce za a zarge shi. A'a, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum abin yabo ne, kullum abin yabo ne, kullum abin nema ne da gare shi sallallahu alaihi wasallam. Bai ruwa, free handed ne shi. Qaribul madanil nadhirina ba'iduhu, sharifun namathu lil ala'i jududuhu. Qaribul madah, qaribul madah, shi manzo sallallahu alaihi wasallam qaribul madah, shi makusancin fage ne. Madah baki fage. Lil nadhirina ba'iduhu, kuma manisanci ne ga masu kallo. Watan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci dabi'unsa da kyawunsa yalwatattu ne. Idan ka kusance shi zaka samu kyauta, zaka samu karuwa da yawa. Amma idan kana can gefe kana kallon shi sai ka kaman yayi nisa ne da kai, amma kuma yana kuskina kurkusa ne, kana matsuwa da shi zaka samu. Sharifun, shi manzo sallallahu alaihi wasallam madaukaki ne, namathu jududuhu, waɗanda jududuhu kakanninsa, namathu suka danganta shi lil alai ga daukaka. Wato ina son in nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ne daga kakanni dangi masu kuma daukaka masu daraja. Abu lokacin da aka tambaya Abu Sufyan, Hirakal ya tambaya Abu Sufyan, yace meye nasaban sa? Yace ai ya fito ne daga cikin nasaba mafi daukaka daga cikin mu. Ai kun ga Hirakal da karke yace eh haka Allah yake turo annabawan sa daga cikin mafi daukakan mutane. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ne daga dangi masu daukaka, ba wawaye ba. An kirge an lissafe kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga na kasa har sama, har sai da aka zayyano kakanni wajen 50 dukan su ba shege ciki, dukan su ba wani fasiki ciki. Kaga Allah ya zabo shi, to mu ma Allah ya zabe mu. وهيد والآلاف السماء جنوده خميس وأملاك البلاد عبيده وهيد شي مزو صلى الله عليه وسلم شي 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 ني شي كدي شي ني وند كي شي كدي وآلاف السماء جنوده سنن كما دبان مرايا وند سكي راي سما جنوده دكان جنن شي ني wato ma'ana duka mala'ikun da ke bauta a sama ko waje sama duka rinduna ne na Ubangiji waɗanda suke soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukan suke nema su zanto karkashin tutan sa. Khamisun wa amlakul biladi abiduhu, khamisun shi manzon sallallahu alaihi wasallam wani irin tufa ne, wa amlakul biladi alhanin sarakunan garuruwa, abiduhu bayin sa ne, ma'ana masoya ne gare shi. Kun gane ko nan ba bayi wanda suke bauta gare shi ba, ma'ana waɗanda suna ƙasa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam, kowa ne ma yake da gare shi, kowa na yabansa, kowa na begin shi, yana fata zama cikin ceton sa kamar yadda suka ce. Wa aka taruhum bizuri minhu tudawwahu, wa aka taruhum sannan kuma yankunan su jamhin qaturko min aqtariha thumma su'ilil fitnati la atawha wa ma talabathu biha illa yassira. To wancan kalman na bayan nan da muka ce khamisun su kuma suna fassara shi da mai dan kwararren ciki, wato mai ramamman ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koshi, suna fassara shi da khamisun nan ma gashi mai shaiki nan abin da ya kawo kenan. Na'am. Mai dhamirul batn, mai dan kwararren ciki ne, wato ma'ana bai koshi saboda yunwa. Shi sai dai ya dauka ya bayar, manzo Allah ba? Sai dai ya dauka ya bayar. Allah ka samu dace. Junuduhu wa aka taruhum alhanin yankuna na waɗannan sarakunan, tudawwahu kun gane ko, tudawwahu ana tattaka su, ana ƙasƙantar da su, ana rinjayen su, bizuri da wani nau'in firgici minhu da kashi, wato ma'ana duk wani sarki da yake wani yanki wanda bai musulunta ba, to da zaran ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya firgita, da ganin sai ya ga yana kokari ya musulunta, ko kuma ya bada kai domin ya zauna karkashin musulunci ya bada jizya. Allah ka samu dace. Wannan Allah ya ba mu iko muka daidai, Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure, Allah ya fahimtar da mu kuskure ne, kuma ya ba mu ikon gyara. Na'am. wa aqtaruhum sannan yankunan su, yankunan da waɗannan sarakunan suke ba, jamin qaturu. To na'am, sai ka ce tudawwahu, haka ne ko, tudawwahu ana ƙasƙantar da su, ana ƙasƙantar da su, ana rinjayen su, ana tattaka su bizuuri da wani firgici minhu daga shi manzo sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani kafiri ko makamancin wannan yaji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya firgita sai ya ga gaggawa maike zo ya musulunta ko kuma ya yarda ya zauna karkashin musulunci ya bada jizya to Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.